bisa wani bincike da kuma samar da abinci majalisar ɗinkin duniya sun yi ta yi da cewa mai yiwuwa ana iya samun karancin abinci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya daga watan Yuli zuwa watan Agustan 2018 da haka ne hukumar ta yunkuro wajen tallafawa manoman da ke wannan shiya da irin shuka don bunƙasa sana'ar noman rani. Hukumar ta dai kaddamar da irin kayan abincin ne a garin Maiduguri da sukara da dawa da masara da shinkafa da kuma kayan miya da manoman rani da suka fito daga ƙananan hukumomi 16 za su amfana da shi. Shugaban hukumar samar da abinci majalisar ɗinkin duniya Mr. Sofyan Koroma ya ce hukumar yanzu hakan na shirin tallafawa mutane 700,000 ne da suka fito daga jihohin Borno da Adamawa da ma sansanoni 'yan gudun hijira da wanda gwamnati ta kafa da ma masu zaman kansu.
In Borno state about 270,000 people distributed in 16 LGAs will benefit.
Ya ce a jihar Borno kaɗai ana sa ran cewa kimanin mutane 270,000 ne za su amfana da wannan shiri da kuma suka fito daga ƙananan hukumomi 16 na jihar. Ya ce abubuwan da za su samu waɗannan manoman sun haɗa da irin kayan miya da irin shinkafa da taki da famfunan ban ruwa da ma dai wasu kayayyakin noma da za su yi amfani da shi a gida.
Under this program, 400 bowls will be distributed to youths for farming and income generation activities, while 6,600 goats will be distributed mainly to women.
Ya ce a shirin mu kuma na taimakawa al'ummar shiya arewa maso gabashin Najeriya. A ƙarshen wannan shirin dai za mu raba shanu guda 400 ga matasa da kuma awakai 6,600 a ƙasari ga mata don su taimakawa rayuwarsu.
The overall objective of our program is to contribute to the improvement of food and nutrition security of people affected by conflict in northeastern states.
Mr. Koroma ya ce mahimmancin wannan shirin namu gaba ɗaya shi ne don mu fara tamu gudunmawa wajen haɓaka harkokin noma ga mutanen da rikincin ya shafa a shirin arewa maso gabashin Najeriya. To ko me yasa gwamnatin jihar Borno yin haɗin gwiwa da hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya musamman ma wajen bunƙasa noman rani? Tabbas kina da nema gwamnatin jihar Borno ku darbe kashi shatima.
Abin da ke tafe shi ne da aka samu matsalan nan da fari muka tuntubi shugaban ƙasa President Buhari an fi sabilillahi tsakanina da Allah nake gaya maka yana kaunan Borno ya ba da umarni aka saka mana abinci daga strategic grain reserve sai kuma kungiyar duniya su ma suka kawo tallafin su alhamdulillah yanzu dai mun shawo kanta amma akwai matsala a gaba inda mafi yawan ba su je noma ba kuma suna so su koma gidajensu daga dole a sake dokan matakan da za a rufa musu asiri har ma noma ta bana ta zo abunda mu muka yi a fannin noma ba wani alfahari nake ba babu wata jiha da ta yi kolegin abubuwan da muka fiya gashi nan gani ya fi kolege gashi nan duk a kasa kowa zai gani to insha Allah wannan kayan duka ba don ado muka ajiye su ba mun ajiye su ne don mu tallafa jama'a mu da zaran an samu sauki duk wayannan kayan a cikin wata shirin nan za mu tura cikin jeji su fara yi.
Yanzu dai an iya cewa an so mu samu ƙuri-ƙurin zaman lafiya musamman ma a ƙauyuka zai ba manoma musamman ma da ke gudanar da harkokin noman rani ci gaba da harkokin su da suka bada gudunmawa wajen tallafa a tattalin arzikin ƙasa. Haruna Daudu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.